no English. Like a lifetime inmate, my whole life depend on the pen. A doctor overlooking doctrines attending to men. It's unhealthy for the sick not to do medicine, so y'all gotta take it slow, hope you do Benadryl. But under prescription, not abusive overdoses. Oh love, Beyonce still buying hover rolls. I didn't come to shoot, just watch how the banger goes. This beat of lust for one's mercy as in banger knows. I'll strangle whores if anybody's throwing amber rose. The show is quite enjoyable though, with a stranded hoes. He's just one of those who hails from the clan of those whom your papa's a fugitive in their land. Timaya knows peace surpasses religion. Check my bio though, hoping on endorsements for the green. Got my eye on glow, Nimbus cloud about to make it rain all white on snow. I keep feeling soda, I'm losing it. Ain't that talk about hiding since I am in the Kenny Maya and Satan. And I got into so say come on, Nigai and Katie. Yum, but I need to buy some of that. I didn't bait in it. The my abinchim is IP, I caught in Ikeene. Who says the Bible balance? Ramin waging it. Tauraron nandole ya haska kako kunrupa ida nunku dan ansa moni daga marin gardine koya naka salon kwapan layi laibine desari maluki tambayi dabo da muki kalle kalle tafi dadi indare tayi wa duji super flows kwandona matukar alfari da huji ko a jan kasa ina bala'i kubani suzuki dan in kai ku inda baiwa na zata haihu sanin gaibu sai Allah ai samu kaisu sa inda na gwada yayi baki da ya taba zaki amma da shagwa ba domin musa ilaba haka ne kada yin sake ta kai ga rasa rai a cikin rayuwa gare ku haba haka ubangiji ne zai sa ku tara arziki 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 haka ne kada yin sake ta kai ga rasa rai a cikin rayuwa gare ku haba haka ubangiji ne zai sa ku tara arziki 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 ai sa somu don baka da ball tafi auto tarihi na nan dauke da shaida in kaki yanzu kunan zakin nan ta ki ta tsinke ina tsiron ku yanke hukunci a komai ni ne alkalin kotu nawa shawarin ga huta in ka gaji nawa malamin addu'a babu gadali sai dai abun da zai kyautawa al'umma in ba wahala ba mai na hawa kan fada darduma mai yawan kai kara shine yake bautawa hukuma yanzu kan dai bana tunanin yin waka da basuma ga mawaka kacakata a garin Bauchi da Arkin in an zo ta gaban goshi da haushi a askin idan muka jure sai ya bawa fuskar mu tsari ko mun zamo ambaliya za mu sa butan mu layi dan ko babu ruwan sama mu yi wa shukan mu bayi mun girma wa cintuwo gaya miyan kukan mu tayi no amount of killer words can never make a death sentence could it be that the days of real hip hop be head kennies ever since I was born I never wanted to be a chemist or a pharmacist like Dr. Sid who's truly a dentist all I wanted to do was to study and be a physicist play football but here am I been a lyricist cause it's beneficial to realize what your destiny is evidence or no evidence I've been the judge of this court declared that the case is dismissed though I know the world is a beast and my race is miskid how real does that sound with the sound of raping his kids I'm dinosauric ain't no single ape in this kid I'm just a little bit evolved than a King Kong so powerful but never got involved in anything wrong so that I can go father like a son who's tearing up his father up Vince Carter haka ne kada yin sake ta kai ga rasa rai a cikin rayuwa gare ku haba haka ubangiji ne zai sa ku tara arziki 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 haka ne kada yin sake ta kai ga rasa rai a cikin rayuwa gare ku haba haka ubangiji ne zai sa ku tara arziki 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 arziki
jimana usaya guys siman nace ba ko kana da abun fada ne kafin mu rufe taron
yeah let me play on this outro a little